Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 11 ga watan Maris shekarar 2019 akan bitoci da suka hada da 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A Barjin Kumasi za a saurare mu ne ta Alpha Radio. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakub Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gubal muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai,
kamfanin jiragen kasar Habasha na Ethiopian Airlines ya faɗi a shafin Twitter Litinin cewa masu bincike sun gano akwatin naɗar bayanan jirgin da ya yi hatsari a jiya Lahadi. Shugaban kasar Amurka Donald Trump na shirin sake neman wata dala biliyan 8.6 saboda gina bango akan iyaka cikin wani sabon kasafin kuɗi. Da yammacin yau Litinin, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya nufi gabashin nahiyar Afirka a wata ziyarar kasashe uku da aka shirya don bunƙasa harkar soja, kasuwanci da kuma bunƙasa al'adu.
To kanan labaran kenan. Yau shirin namu da zai mai da hankali ne akan abubuwa da suka shafi zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a Najeriya. Amma kuma akwai wani labari da ya shigo muna akan fitattakar kungiyar Boko Haram.
A ci gaba da mummunan farmakin da suke kaiwa mai take Operation Ancient Tafki. A karo na biyu cikin ƙasa da kwanaki 10, rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi sun sake ragargaza mayakan Boko Haram inda suka kashe kimanin mayaka 40 a wannan farmaki.
Tutun da an riga an sanar da sakamakon zabe a jihar Kaduna, kuma gwamnan wato jihar Ahmed Al-Rufai ne ya lashe zaben, amma kuma ƴan adawarsa sun ce za su kalubalanci wannan sakamako a kotu.
Kai za ka yi mamaki ka gan cewa kurun da Nasir Al-Rufai aka ce ya samu a Kaduna wai ya wuce na Buhari, ka san ba gaskiya ba ne. So mu ba za mu anshi wannan result da aka samu yau ba.
A jihar Oyo kuma an sanar da sakamakon zabe, inda jam'iyyar APC ta lashe zaben. Sannan bayan haka hukumar INEC ta dakatar da wasu sakamako na jihohi kamar guda uku, abinda ta kira wato inconclusive a turance, wato abinda bai kammala ba. Dalili kenan da yasa muka jiyo ta bakin hukumar INEC akan wannan batun. A jihar Imo kuma wato 'yan sandan jihar sun kama mutane 118 a kan laifuka da suka shafi zabe. A jihar Kano kuma wato an tsame ko kuma mataimakin gwamnati wanda aka kama su akan cewa sun yi yunkurin tadar hargitsi a wurin wato lissafin kur'u kenan, amma 'yan sanda sun tsame shi cewa ba cikin waɗanda za a gurfana a gaban kotu. Bayan haka kuma wato hukuma ko kuma cibiyar nan ta CDD wacce ta yi aikin sa ido akan gudanar da zaben da aka yi, ita kuma ta fitar da matsayinta. Amma dai duk sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Kamfanin jiragen kasar Habasha na Ethiopian Airlines ya faɗi a shafin Twitter yau Litinin cewa masu bincike sun gano akwatin naɗar bayanan jirgin da ya hatsari a jiya Lahadi. Habasha dai na zama makokin na kwana guda bayan mutuwar mutane 157 waɗanda suka mutu lokacin da jirgin Boeing 737 ya nufi Nairobi ya faɗo mintuna 6 bayan tashinsa daga Addis Ababa, babban birnin Habasha. Akalla mutum 20 daga cikin fasinjojin suna kan hanyarsu ne zuwa taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Mahalli, wanda za a gudana a babbar hedikwatar da ke birnin Nairobi na Kenya. An sassauta tutar Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da jami'an suka isa wajen taron a yau Litinin. An yi shiru na tsawon minti guda lokacin buɗe taron domin tuna da sauran abokan aikinsu da suka rasa rayukansu. Shugaban kasar Amurka Donald Trump na shirin sake neman wata dala biliyan 8.6 saboda gina bango akan iyaka cikin wani sabon kasafi da za a fitar da shi a yau Litinin, a cewar jami'an fadar White House. Wannan sabon bukata za ta zama kan karin kusan dala biliyan 7 da Trump ya bayar da izinin a yi amfani da su, wajen gina bango karkashin dokar ta bacin da ya ayyana. Haka kuma kasafin yayi kira ga ayyuwa ma'aikatar Pentagon ƙari da kuma yanke kashi 5 cikin 100 na duk wasu shirye-shirye da ba na sojoji ba. Wannan shirye karo na uku da Trump yake fitar da kasafin kuɗi karkashin shugabancinsa cikin shekara. Farawa daga watan Oktoba ana sa ran za ta janyo adawa daga 'yan majalisar jam'iyyar Democrat da wasu 'yan Republican. Share hanyar yin muhawara ta tsawon watanni 'yan makonni bayan da aka rufe gwamnatin Amurka na tsawon kwanaki 35 kan kudaden da gwamnati take kashewa a shekarar ta gabata. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban 'yan majalisar dattawa na Democrat Chuck Schumer sun fada a wata sanarwa da suka sawa hannu je Lahadi cewa suna fatan shugaban kasar ya koyi darasi daga rufe ma'aikatan mawakatan gwamnatin da aka yi bayan da majalisar ta amincewa da bukatar su ta dala biliyan 5 kan gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin yau Litinin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya nufi gabashin nahiyar Afirka a wata ziyara ta kasashe uku da aka shirya domin bunƙasa sojojin Faransa da kasuwanci da kuma bunƙasa al'adu da muhalli a nahiyar. Bayan ya da zango da zai yi a tsohuwar kasar Faransa ta yawan mulkin mallaka Djibouti, ziyarar Macron ta kwanaki hudu ta hada da manyan kasashe biyu da Faransa ta yawan mulkin mallaka. Habasha da Kenya inda ziyarar da zai kai Nairobi za ta zamanto ta farko a wani shugaban da wani shugaban Faransa ya kai tun lokacin Kenya ta sami incin kanta a 1963. Haka kuma ana ganin ziyarar za ta hada da ganin wasu muhimman mutane inda ake sa ran ganawa tsakanin Macron da shugaban kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad a Habasha da kuma sabon zaɓen shugaban kasar Congo shugaba Felix Tshisekedi wanda nasarar sa ya samu wato nasarar da ya samu a watan Disamba ta samu suka daga Faransa bayan yunkurin farko na bunƙasa dangantakar Faransa da ƙasashen da ke amfani da harshen Faransanci a yammacin Afirka musamman yankin ƙasashen Sahel. Yanzu haka Macron na fitar da kashi biyu na manufofinsa ga wato ya fitar da kashi biyu na manufofinsa a Afirka wanda ake ganin yunkuri ne na saka hannu a tattalin arziki a gabashin nahiyar Afirka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu shiga cikin batutuwan zaben gwamnati a Najeriya, bari mu faro da wannan rahoto da ke nuna rundunar kasashen yankin tafkin Chadi sun kashe 'yan kungiyar Boko Haram guda 40. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A ci gaba da mummunan farmakin da suke kaiwa mai take Operation Ancient Tafki a karo na biyu cikin ƙasa da kwanaki 10, rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi sun sake ragargaza mayakan Boko Haram inda suka kashe kimanin mayaka 40 a wannan farmaki. Kakakin rundunar Kanar Timothy Antiga, wanda ya fidda sanarwa akan haka, ya ce an fafata ne da mayakan na Boko Haram a yankin kogin Komadugu da ke tsakanin Najeriya da Nijar a bangaren Goskeru, kimanin kilomita 30 daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Dakarun kasashen yankin tafkin Chadin sun yi likimo ne har sai da mayakan na Boko Haram suka tunkaro su, inda sojojin suka tunkari 'yan Boko Haram din gadan-gadan. Kana take suka kashe kimanin guda 27 a karan farko, suka kuma rugurguza motocin yakin su guda 6 na 'yan ta'addan. Kana kuma suka kame manya-manyan bindigogi da harsasai. Wasu daga cikin mayakan na Boko Haram da sun haƙura da wannan yaƙi, inda suka ruga a guje zuwa yankin Gashigar ta ɓangaren Najeriya. Kawo lokacin da nake haɗa wannan rahoto kuma, sojojin suna nan suna bin su domin ko dai kamo su ko kuma a halaka su. Rundunar yankin tafkin Chadin kazalika sun kai wani mummunan hari ga mayakan na Boko Haram a yankin Abadam wuraren Malam Fatori ta ɓangaren Najeriya. Sojojin sun kashe 'yan Boko Haram 13, sun karɓo manyan bindigogi 20 da wasu ƙarin bindigogin harbo jiragen sama guda 5 da kuma akwatunan harsasai. Sannan sojojin kazalika sun gurguza motocin yaƙi guda 5 na 'yan Boko Haram ɗin, sannan sun kwato ƙarin wasu motocin yaƙi guda 3 da bindigogin machine gun guda 3 da gurneti 3, sannan an cafke ɗaya daga cikin manyan mayakan na Boko Haram. A halin yanzu kimanin mayakan Boko Haram guda 40 kenan suka kashe. A ci gaba da wannan sabon farmaki mai take Operation Yancin Tafki da suke ta kaiwa a kowane bangare na kasashen yankin tafkin Chadin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. To yanzu bari mu je jihar Kaduna, inda aka ayyana gwamnatin jihar Ahmed El-Rufai wanda ya lashe zabe. Gare ka Isa Lawal Ikara.
Nasiru Ahmed El-Rufai na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'a miliyan 1,045,427. Isa Muhammad Ashir na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'a 1,814,168. In cewa Nasiru Ahmed El-Rufai na jam'iyyar APC ganin cewa ya cika dukkan shari'an da doka ta shimfiɗa, kuma ya samu ƙuri'a da tafi kowane yawa, shine aka bayyana a wanda ya ce wannan zaɓe.
Baturen zaben da ya hada alkalman zaben gwamna a jihar Kaduna, Farfesa Mahmud Yahuza Bello na Jami'ar Bayero ta Kano kenan, a lokacin da yake bayyana sakamakon zaben gwamna da ya gudana a jihar Kaduna. Sai dai kuma wakilin jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Kaduna a wajen wannan zabe, Mr. Jerry Ishaya, ya ce jam'iyyar PDP ba za ta karbi wannan sakamako ba.
Abinda muka gani a jihar Kaduna ita ce agents din mu sun nuna mana cewa sun gaya wa jami'an zabe, sun gaya musu cewa vote aka samu akwati daban-daban, cewa sun wuce yanda card reader ta dauka. Amma abinda aka samu shine da suka je collection center an fi karfin su, an yi amfani da jami'an tsaro, an ruwaito yanda suke, an je collection center na local government an sake rubuta su yanda suke, kuma an kawo su na anja muna kokarin mu raising information, shi return officer baya sai saurare mu. Kai za ka yi mamaki ka gan cewa kurunda Nasiru El-Rufai aka ce ya samu a Kaduna wai ya wuce na Buhari, ka san ba gaskiya bane. So mu ba za mu anshi wannan result da aka samu yau ba.
Me za ku yi to
a kotu? Ai zuwa kotu ai, inda ce mu ba sun tashi hankali ne da kila nan gurin da kaga mutane sun cika kila ma ba za mu bari a gama ba.
Malam Suleiman Abdul Kwari shine wakilin jam'iyyar APC a wajen hada alkaliman wannan zabe na gwamna a jihar Kaduna.
Sakamakon yayi daidai da abin da jama'a suka yi, kuma abin da mu jam'iyyar mu ta APC suke tsammanin zai faru, kuma sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar mu ta APC ita ce ta ci galaba a wannan zabe da muka yi.
Kilin jam'iyyar PDP yayi korafi akan sakamakon, me za ku ce game da korafin da yi?
To ai wannan ci gaba ne. A baya mun san in aka ce an faɗi zabe irin wannan, mutane sukan ɗauki makamai ne su koma kan titi, suna ta da hankali, suna kone-kone, wanne ya ce zai je kotu. Ai an samu ci gaba kenan kwarai da gaske a wannan jiha tamu, kuma mu haɗa kotun ba laifi, mun riga abubuwan da aka kawo mana nan ba wannan abu da zai ba da tsoro da tunanin cewa za a samu akasin abin da aka zo aka yi bayani a nan.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna Malam Ahmad Abdulrahman ya ja kunne.
Muna jan hankalin iyaye da su matasan da kuma yaran ma da basu abu nan ba. Ayi ba laifi ayi murna, ba laifi ayi duk abin da ya kamata, amma ayi bisa tsari na doka ta inda ba za ka cuta ma wani ba.
Wannan dai shine karo na biyu tun bayan dawowar demokradiya a 1999 da za a samu gwamnan da zai tazarce a jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Najeriya kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya.
Kuma da la gaida Isa Lawal Ikara a jihar Oyo ma an bayyanar da sakamakon zabe, ga kuma rahoton da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya aika mana.
Hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Oyo ta ayyana Mr. Sayi Makinde na jam'iyyar PDP da cewa shine ya lashe zaben gwamnan jihar Oyo da ƙuri'u 515,621. Ya kada Chief Adebayo Adelabu mai lakabin Benclemency na jam'iyyar APC wanda ke biye da shi da ƙuri'u 357,882. Farfesa Oluwatoyin Ogundukwe na jami'ar Lagos ne babban baturen zaben da ya ayyana sakamakon zaben. Yaya mazauna jihar Oyo suke ji a game da wannan sakamakon zaben?
Sunana Habib Tasiu daga Kaduna State Sobalakar Gombe, mazaunin Ibadan a Kingale. Mu dai alhamdulillahi an yi zabe cikin kwanciyar hankali da limana, kuma mun ji dadin abin nan sosai, dan ba abin da zamu ce sai dai mu gode ma Allah, mu ci Allah ya taya shi riko, Allah ya bashi ikon yi mana adalci.
Menene fatanka ga wannan sabuwar gwamnati ta PDP a jihar Oyo?
Mu dai muna son kamar yanda Allah ya bashi wannan abu, muna son Hausa committee ya kula da mu, wani matsaloli namu in ya taso ya bamu gudunmawa a kansa sosai, kuma kai ya nuna mana kabilanci.
Sana Muhammad ni dan Kebbi ne, bunzo local government, munzo dan Galadima, mazaunin Ibadan. Alhamdulillah na ji dadi saboda wannan gwamnati ce mai alamu adalci, don haka wannan gwamnati muna mata fatan alkhairi, ta kula da talaka dan Allah.
Menene fatan ka ga wannan sabuwar gwamnati?
Wannan sabuwar gwamnati muna fatan Allah ta kawo mana tsaro, sannan mu ma ta taimaka mana, ta kula da mu.
Sunana Muhammad Kabiru daga fasani da MK Musa.
Me zaka ce a game da nasarar da jam'iyyar PDP ta samu a nan jihar Oyo a zaben gwamna?
Kai, gaskiya ina cikin damuwa mai yawa da bacin rai da bakin ciki, saboda abubuwan da ban taba zata sawa a zuciya, ko da kankani ko da zato, ban taba tunanin zai faru ba, domin a sani na jam'iyyar APC da yana mulkin jihar nan shekara 8 da suka wuce baya, kuma bata yi wa mutanen jihar Oyo mulkin rashin adalci ba. Gwamnan nan da ya sauka a Jimobi da yake kan mulkin nan yayi aiki iya inda duk dan adam baya tunani, kuma sune wanda yake musamman a muri bangaren mu na Hausawa, bamu samu wanda ya kare mana mutunci da zaman lafiya, sau zaman lafiya a jihar Oyo baka masa.
To ni dai aka giggirke jami'an tsaro a wurare da dama don tabbatar da doka da oda a cikin birnin Ibadan da kewaye. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaishe ka Hassan Umar Tambuwal. Hukumar INEC da ta dakatar da sakamakon wasu jihohi da ciki suka hada da Rivers, Sokoto da jihar Filato, abinda ta kira inconclusive a turance. To ko me hakan ke nufi? Wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya jiyo ta bakin hukumar zaben.
Biyo bayan rashin samun kammalalan sakamako a jihohi huɗu na Najeriya sakamakon zaben gwamnoni a jihohi 29, hukumar zaben Najeriya INEC ta ce za ta kammala zaben don fitar da waɗanda suka samu nasara. Hukumar dai ta zayyana rashin kammala zaben da amfani da kalmar nan da ta saba, inconclusive, da hakan yasa na tambayi kakakin hukumar zaben Aliyu Bello don yin bayani kan yanayin da hakan kan faru.
Abinda ake nufi da inconclusive shine zaben da aka taras dan takara mafi rinjayen ƙuri'u da mai bi masa tsakaninsu, wato tazarar da ke tsakaninsu ba ta kai adadin ƙuri'un da aka soke ba a wannan zabe. Adadin wannan zabe da muke yi na 2019 musamman a mukamin gwamnoni an samu irin waɗannan yanayi da a jihohi kamar uku ya zuwa halin yanzu ba a kammala zabensu ba, sai dai nan gaba. Hukumar zabe za ta sa sabuwar ranar yin zabe a sauran wuraren da ba samu gabatar da zaben ba, sannan a haɗa wannan sakamako na zabe da aka gudanar da kuma wanda za a yi a nan gaba, saboda a tantance a gane wa Allah ya ba nasara a cikin 'yan takara musamman a mukamin gwamnati.
Zuwa yanzu dai a tarihin zaben Najeriya, zaben gwamnoni da na 'yan majalisa ne kan samu irin wannan tsaiko, inda hakan bai taɓa shafar na shugaban ƙasa ba. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da kusan minti 18 na safiya a nan Washington. Idan muka leƙa jihar Imo, kuma 'yan sandan jihar ne suka kama mutane 118 akan wato kawo a kokari da suke yi na kawo wa harkokin zaɓe tsaiko. Ga Alfonso Okoregwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta damƙe mutane 118 bisa aikata ba daidai ba a zaɓen gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar da aka gudanar a ranar Asabar da ta wuce. Kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Malam Dasuki Galadanci ya shaidawa muryar Amurka jiya Lahadi.
Cikin wannan yanayi na zaben gwamna a nan a jihar Imo da haɗin gwiwar 'yan sanda tare da duk jami'an tsaro da sojoji da kuma mutanen kirki na jihar Imo, mun kama cikin yadda Allah mutum 118 a kan laifuffuka daban-daban da haɗin baki da ƙwace kayan zaɓe da aniyin maguɗi da kuma cultism da duka wayannan mun kama suna na mutum 118 suna tare da mu. Kuma mun samu da wanda suke sayan wato kamar sai kuri'a. Har mun same su da zunzurutun kuɗi na naira miliyan 1,200,000 cikin yarda Allah. So duk gabaɗaya na mutum 118 suna tare da mu. Za a yi bincike daga duk kuma wanda aka samu da laifi da haɗin gwiwar wato hukumar zaɓe. Inda laifuffuka ne na zaɓe za a kai su kotu a gurfanar da shugaban shari'a, wanda kuma aka duba bai da laifi to za a bar shi. Sannan kuma ka san shi laifi na zaɓe in aka zo aka yi shi akwai wato hadin baki to za a hankali a warware bakin zaren duk inda aka zubar da kanundura kasa za ka ga yana tana so to haka shi laifin wurin zaɓe yake za ka ga nan wannan ya taɓa wancan wani kamar rile wannan ya taɓa wancan wannan ya taɓa wancan to za mu ba a hankali har Allah ya sa mu gano wanda suka haɗa wannan a makarƙashiya in Allah ya yarda duka a kama su kuma a gurfanar da su a gaban kuliya.
A jihar Imo kuma wakilin jam'iyyar PDP a zaɓen gwamna da aka yi Honorable Uche Onyagocha ya bayyana ajiyan da zargin cewa shugaban zaɓe na ƙaramar hukumar Nkwere Mr. George Njoku ya sulale da takardar sakamakon zaɓe wacce ba a rubuta komai ba a kanta tare da haɗin bakin wasu sojoji.
About 20 minutes ago, the electoral officer for Nkwere local government area, Mr. George Njoku, had just absconded from his duty post with an empty resource sheet in collaboration with the army led by one Captain Abu.
Yace kimanin minti 20 da ya wuce shugaban zabe na karamar hukumar Nkwere Mr. George Njoku ya gudu daga bakin aikinsa da takardar sakamakon zabe wacce ba rubuta komai ba a kai tare da hada baki da wasu sojojin da wani mai suna Captain Aboke jagorar su sun arce daga wurin zabe yanzu jama'ar mu na neman su kuma ba wanda ya san inda suka nufa. Honorable Onyagocha ya ƙara da cewa ba za su amince ba da duk wani sakamakon zaɓe da aka kawo daga wannan ƙaramar hukumar. Bisa wannan zargin ne na tuntuɓi rundunar sojin Najeriya shiya ta 82 da ke birnin Enugu, amma duk ƙoƙarin samunsu ta wayar talho ya faskara. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Kuma da la a gaishe ka Alfonso Sokorigwe. Cibiyar Raya Demokradiyya ta CDD a takaice ta bayyana rashin jin daɗinta ga wasu abubuwa da suka faru a zaben gwamnoni da aka yi a shekarun jiya Asabar, inda ta nuna cewa akwai abubuwa da suka shafi sayan ƙuri'u da kisa da wasu abubuwa da ba su dace ba a lokacin da take gudanar da aikinta na sa ido a kan zaben. Wakilin mu Nasir Adamu Elika ya halarci taron manema labarai da cibiyar ta shirya.
Daidai lokacin da sakamakon zaben gwamnoni a Najeriya ke fitowa, cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya CDD wacce ta duba yadda zaben ya gudana ta fito da rahotonta da zai yi na tsarin zaben a matsayin hanjin jimina da mai kyau da kuma akasin haka. Bayan taron manema labaru, jami'in ƙungiyar Dr. Abubakar Kari ya zayyana wasu daga nasarori da tangarɗa ko kuma baya da aka samu a zaben.
Abubuwan da muka nuna bakin ciki kwarai akai tashin hankali da aka samu zuwa yanzu an rasa rayuka akalla 30 a sassa daban-daban na ƙasar nan akan wannan zabe na gwamnoni da kuma ƴan a wurare da dama an yi ta samun cin zarafin mutane malaman zaɓe har da masu wakilanmu waɗansu ma an kama su wasu an ji musu raunuka waɗansu an yi garkuwa da su a jihohin Benue da Ebonyi an ƙona ofisoshin hukumar zaɓe aka kuma lalata kayayyakin zaɓen wanda haka ya sa ba gudanar da zaɓukan ba. Sa'annan kuma sai wani abu wanda ba na masaban ba da aka yi shiga sharo ba shanu zan ce waɗanda jami'an tsaro musamman masu sojoji suka riƙa yi a musamman jihohin Niger Delta, inda hakan ya zama matsala har ma daga baya aka ce an dakatar da dukkan waɗansu harkokin zaɓe a jihar Rivers.
Hukumar zaɓe a nata ɓangaren ta koka ita ma da abinda ta kira hari da aka kai wa ma'aikatanta a lokacin gudanar da zaɓen. Aliyu Bello shine kakakin hukumar.
Rayuwar mutane da yawa tana cikin barazana domin in an baka aikin zaɓe za ka ga cewa kamar an tura ka filin daga ne. Alhali ga jami'an tsaro ga kowa ma dai duk da haka abubuwan nan suna ci gaba da faruwa yadda aka so ba. Fatar mu shine nan gaba in za a yi zaɓe jama'a ta nutsu cewar aikin zaɓe aiki ne kawai na jefa ƙuri'a, ka nuna goyon bayan ka ga wanda kake so a ranka. Ita kuma zaɓe ta ƙara kulawa da cewon amana ne a gare ta ta kiyaye dukkan ƙuri'a da aka kada kamar yadda ake ƙoƙarin a yi a halin yanzu kuma ake ci gaba da yi a halin yanzu. Cewon duk ƙuri'a da aka kada ita ce kadai makoma masalaha da za ta kai ga nuna wa Allah ya ba nasara a zaɓe.
Sakamakon zaben zuwa yanzu na nuna APC mai mulki da PDP mai adawa ke samun kujeru tsakanin sabbi da gwamnonin da ke komawa karo na biyu kamar Ifeanyi Ogunyi na Enugu da Okezie Ikpizu na Abia PDP, sai Atiku Bagudu a Kebbi da Abubakar Sani Bello a Neja a APC. Sabbin fuskoki a gwamnonin sun hada da Muhammadu Ino Yahaya a Gombe da sakataren APC Maima Labuni da ya lashe zaben a Yobe. Ga abinda Maima Labuni ke cewa.
Ina gode Allah madauki sarki kuma ina gode al'umman jihar Yobe wanda suka gana dace su zabe ni a matsayin gwamna na wannan jiha kamar yadda suka fito kansu da kwarfatunsu suka zabe mu jagoranci jihar insha Allah.
Alhaji
Malam, me zaka ce wa ƴan adawa na jihar Yobe?
To alhamdulillah, duk ɗan jihar Yobe mai son ci gaban jihar Yobe, kofanmu a buɗe yake, zo mu haɗa kai mu ciyar da jihar Yobe gaba, ko ma mai jam'iyyarka idan kana son ci gaban jihar Yobe, kofanmu a buɗe yake mu haɗu mu ciyar da jihar Yobe gaba.
Da alamu ƙarshen sakamakon ka iya kawo mamaki, ne yadda wasu jam'iyyu suka kada ko za su kada jam'iyyu da suka daɗe suna mulki a wasu jihohi. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da la'agaida Nasiru Adamali Kaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Musa Hadarin Asuba da Magaram da Alhaji Leko mai wanki da guga, inda suka ce, "Salam VOA Hausa. Gwamnatin ƙasar Mali gaskiya ya kamata ki gaggauta ɗauka matakin kawo ƙarshen tashin hankalin da ya shiga ƙasarmu, domin Hausawa na cewa zaman lafiya ya fi komai." Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Alhaji Abbas Baffa a jihar Bauchi, Nigeria. Shi kuma ya ce, "Fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa. A yau ina so ku bani dama ne na yi magana akan rashin kammalawan zaɓe a wasu jihohin Nigeria, kamar jihata ta Bauchi da Plateau da Adamawa da Sokoto. Hakika wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka a waɗannan jihohin bai mana daɗi ba. Da fatan hukumar zaɓe za ta ayyana mana kwanakin da za a ƙara yin zaɓe. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya sa hakan shi ne mafi alheri ga al'ummar waɗannan jihohin, amin." Ga kuma saƙo daga Mahmud Salihu ƙaura na Moda a Zamfara. Shi kuma ya ce, "Gaskiya jami'an gwamnatin jihar Kano sun yi abin kunya, sun nuna wa duniya cewa lallai ɗan takarar da suke marawa baya babu alamar nasara a tare da shi. Muna Allah wadai da wannan yunkuri nasu na kawo tashin hankali a wajen tattara sakamakon zaɓe na ƙaramar hukumar mulki ta nasara. Da fatan jami'an tsaro za su gurfanar da waɗannan jami'an gwamnati a gaban kulliya domin su girba abinda suka shuka." Ga kuma saƙo daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Shi kuma ya ce, "Salam VOA Hausa. Ina yabawa kwamishinonin zaɓe na jihohi domin sun nuna cewa sun bambanta da na lokacin mulkin PDP, ganin cewar a wancan lokacin gwamnoni ne suke sanyawa kwamishinoni zaɓe a cikin aljihunsu da nufin su ci zaɓe ko ta halin kaka." Saƙonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Yana matar Garba Sabiola Gashuwa. Ita kuma ta ce, "Salam VOA Hausa. Kamar yadda shure-shure baya hana mutuwa, haka ma jinkirar sallar gawa baya sa ta tashi. Don haka ya zama dole a bayyana sunan duk wanda ya lashe zaɓe, ko da a wace jam'iyya yake."
Tuma dalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a taƙaice.
To a takaice, kamfanin jiragen kasar Habasha na Ethiopian Airlines ya fadi a shafin Twitter yau Litinin cewa masu bincike sun gano akwatin naɗar bayanan jirgin da ya yi hatsari a jiya Lahadi. Habasha dai na zama makokin kwana guda bayan da mutuwar mutane 157 waɗanda suka mutu lokacin da jirgin Boeing 737 ya nufi Nairobi ya faɗo mintuna 6 bayan tashinsa daga Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha. Akalla mutane 20 daga cikin fasinjojin suna kan hanyarsu ne zuwa taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Mahalli, wanda za a gudanar da babban hedikwatar da ke birnin Nairobi na Kenya. An sassauta tutar Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da jami'an suka isa wajen taron a yau Litinin. Shugaban kasar Amurka Donald Trump na shirin sake neman wata dala biliyan 8.6 saboda gina bango akan iyaka cikin wani sabon kasafi da za a fitar da shi a yau Litinin, a cewar wasu jami'an fadar White House. Wannan sabon bukata za ta zama kan karin kusan dala biliyan 7 da Trump ya bayar da izinin a yi amfani da su wajen gina bango karkashin dokar ta bacin da ya ayyana. Haka kuma kasafin ya yi kira da a yi wa ma'aikatar Pentagon ƙari da kuma yanki kashi 5 cikin ɗari na duk wasu shirye-shiryen da ba na sojoji ba. Da yammacin yau Litinin, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya nufi gabashin nahiyar Afirka a wata ziyara ta kasashe uku da aka shirya domin bunƙasa wajen Faransa da kasuwanci da kuma bunƙasa al'adu da muhalli a nahiyar Afirka.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da dare ke nan za a ji mu da wasu shirye-shiryen. Yanzu ba ne da zan sarfe Lashin Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Julie Gresham da ta shirya ta ba da umarni, da kuma injiniyanmu na wannan Nasiriya wato El Santos Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai can an jima da yamma za a ji mu amma a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa